Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma su yi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da ake so kuma a ko'ina a faɗin duniya ta kan adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, barkanmu da ranar Asabar 25 ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Babaya ko makiyar da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Masu fashin baki a nan Amurka, wato akan harkokin dokoki, sun ce akwai yuwuwar shugaba Trump yana da hannu a take wato dokokin kamfe kenan wanda Cohen ya amince da aikatawa, kuma haka zai iya jefa shugaban kasar a cikin wani matsala na shari'a. Yaran da malaman cocin Katolika suka musu suka yi lalata da su sun kira ga Papa Roman Francis ya dauki kokarin mataki akan waɗannan miyagun malaman yayin da yake ziyara a kasar Ireland. Kana akalla mutane biyu wato sun mutu ko kuma an kashe mutane biyu, wasu hudu sun jikata bayan fashewar wani bam da dan kunar bakin wake ya tayar a kasar Afghanistan.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa kwanaki biyu bayan rufe katafar ya garin nan ta Lagos, mutane na fama da matsalar sufuri, ko me masana ke cewa kan rufe gadar da aka yi?
Irin doguwar gada irin wannan da can cikin ruwa da sama a duba a ga haka take, domin in ba a wannan za a waye gari ta dauki dimbin mutane da kaya ta kare sai cikin teku, Allah ya kare.
Haka kuma idan muka yi dubi ga rikicin siyasa da ake a kasar Mali, za mu ji dalilin da ya sa shugaban yan adawa ya kyamincewa da sakamakon zaben kasar da aka yi.
To so, Ismail Sise dole ne ya yi wannan yunkuri, saboda idan ya nuna ya karbi ya rungumi wannan tsarin, to kamar zai ya rage hamzarin duka magoya bayansa.
Ibrahim ka almasi garba zai kama ne shirin sa na amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu kadan daga cikin dimbin sakonnin da kuma su waru ke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makiri. A kasar Amurka ana fadin cewa babu wanda ya fi karfin doka, ko da kuwa shugaban kasa ne. To ko menene ke faruwa ga shugaban kasa idan aka same shi da aikata laifi? Wannan ita ce tambayar da ake ciki a wannan mako, biyo bayan amincewa da aikata laifi na take dokokin kuɗi na yakin neman zaɓe wanda tsohon lauyan shugaba Donald Trump mai suna Michael Cohen ya yi, wanda ya aikata laifuka da umarni, ya ce ya aikata laifuka ne da umarni ɗin takara na wancan lokacin. A wurin wani taron gangami a jihar Virginia ta yamma a ranar Laraba, Trump ya yi watsi da wannan batun matsalolin shari'a. Ya gana da magoya bayansa a taron, inda shugaban yake cewa,
"Under our administration, America is winning again and America is being..."
Ya ce a ƙarƙashin mulkinmu, Amurka tana ƙara yin nasara, kuma tana ƙara samun daraja a idon duniya. Amurka ita ce gaba da komai, yayin da kuma wato jama'a suke shewa a wurin taron. Amma kuma amincewa da aikata laifi da Cohen ya yi, da kuma hukuncin tabbatar da laifuka akan tsohon manajan kamfen Trump Paul Manafort, ya baiwa jam'iyyar Democrat wani sabon makamin siyasa da za ta shiga zaben rabin wa'adin shugaban kasa wanda za a yi nan ba dadewa ba. Shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer ya ce,
"If my Republican colleagues remain silent, the party is becoming a co-conspirator."
Yace idan abokai na bangaren Republican suka kama baki suka shiru akan wannan batu, kenan hakan na nufin jam'iyyar su ta Republican tana da hadin baki ga wannan dabi'ar rashawa da shugaban kasan ya dabaibaye kansa da su, inji Schumer a wani jawabi da ya yi zaurin majalisar. Masu fashin baki akan harkokin doka sun faɗa a wannan mako cewa akwai yuwuwar shugaba Donald Trump yana da hannu a cikin take dokokin kamfe wanda Cohen ya amince da aikatawa, kuma hakan zai iya jefa shi cikin wato matsaloli na shari'a. Yara da malaman cocin Katolika suka yi lalata da su sun kira ga Papa Roman Francis ya dauki kokarin mataki akan waɗannan miyagun malamai yayin da yake ziyara a Ireland. Papa Roma ya isa birnin Dublin na wato safir yau Asabar domin fara ziyara na kusan shekaru 40 da Papa Roma bai kai ziyara a Ireland ba. Kasar ta canja ainun tun bayan da Papa Roma John Paul ya kai ziyara a shekarun 1979. Amma kasar ta fara zama mai mabambantan addinai biyo bayan batun lalatan yara da malamai addini suka yi wanda ya bullo tun cikin shekarar 2005. Ziyarar Pope Francis na zuwa ne a daidai lokacin da batun lalatan yara ya kunno kai a Amurka da Chile da kuma Australia, lamarin da ya tunasar da mutanen Ireland irin wannan batu da aka samu malamai da bishop suna aikatawa. Ana sa duban mutane za su yi cincirin domin ganin Papa Roman, amma kuma akwai masu zanga-zanga da su kuma suke shirya nasu zanga-zangar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla an kashe mutane biyu, wasu guda hudu sun jikata bayan wata fashewa da wani dankunar bakin wake ya tayar a kusa da ofishin hukumar zabe a birnin Jalalabad da ke arewa maso gabashin Afghanistan, a cewar jami'ai a yau Asabar. Jama'an sun ce fashewar ta faru ne yayin da maharin ya tunkaro jama'a masu zanga-zanga a kusa da ofishin hukumar zaben. Suna zanga-zangar nasu ne dai domin nuna adawansu ga shawarar dakatar da wani dan takara wanda ake zargin sa da hulɗa da kungiyoyin mayakan sa kai. Daraktan kiwon lafiya na gundumar Nangarhar Najib Kamawal da kuma Attahullah Kugani mai magana da yawun gwamnan Nangarhar din sun tabbatar da an kashe akalla mutane biyu. Kugani ya ce mun fadawa masu zanga-zanga su fasa taron nasu saboda yan bandigar za su iya auna su, amma kuma sai suka yi watsi da sakon jami'an tsaronmu. Kugani ya fadawa kamfanin dalancin labarai ta Associated Press cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru. Ya zuwa yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin na safiyar yau Asabar, amma dai ƙungiyoyi masu alaƙa da ISIS da Taliban suna gudanar da ayyukansu a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Gwamnatin Italiya ta yi kashiri cewa za ta janye daga gidauniyar wato asusu na ƙungiyar tarayyar Turai har sai an kwashe wasu mutane 150 da suka makale a cikin jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun kasar Italiyan ajiya tana wannan barazana ne ajiya Juma'a, lamarin da ya sake haddasa wani sabon rikicin yan bakin haure a kungiyar tarayyar Turai. Mutane da dama sun makale a tashar jirgin ruwan na da ake kira Sicilian dake Catania a cikin jirgin ruwa na wato mai suna Di Sochi tun cikin daren Litinin, saboda gwamnatin Italiya ta kiyarda a sauke su har sai kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai sun amince su karbi wasu a cikin mutanen. Luigi Di Maio shine mataimakin Prime Minister Italiya.
Io e tutto il Movimento 5 Stelle non saremo disposti a dare
più. Ni da sauran jam'iyyun siyasan kasar mu ba za mu yadda mu bu wato mu bada kudin Turai euro biliyan 20 zuwa ga kungiyar tarayyar Turai a duk shekara ba. Yace za mu rike wannan bangare na kudi, kuma za mu saki wannan kudaden ba har sai an taimaka mana, kuma a tabbatar da wani kasafi wanda zai sa ido akan waɗannan kudin da muke baiwa kungiyar tarayyar Turai. Sai dai nan da nan kungiyar tarayyar Turai ta maida martani ga wannan kalamai na wato mukaddashin Prime Minister Italiya ta bakin wato mai magana da yawun hukumar zantarwa da ake kira Alexander Winterstein.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kwanaki biyu bayan da aka rufe katafa da ya gadan nan ta jihar Lagos da ake kira Third Mainland Bridge, gwamnatin Lagos na neman afuwa ga 'yan kasar bisa halin matsalar sufuri da aka shiga. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibrin na dauke da karin bayani.
tuni dai wasu mazauna birnin na Lagos suka fara kokawa game da wahalar da suke sha wajen samun ababen hawa wata sanarwa da commissioner Supri na jihar Lagos Mr. Ladi Lawan ya fitar bayan shiga wani hali na kakanikayi da masu motoci da kuma fasinjoji suka shiga lamarin da ya haifar da tsadar ababen hawa daga guri zuwa guri a birnin na Lagos mai cike da ababen hawa da kuma jama'a shi dai wannan gada mai tsawon kilomita fiye da 12 an gina shi ne shekaru fiye da 35 da suka gabata kuma sau biyu kacal aka taba duba shi ko rufe shi domin yin gyara labarin da kuma a cewar masana ya kamata a ce an gudanar da irin wayannan gyararraki ko kulawa tun ba yau ba kamar da injiniya Garba Zuru ya sheda mani
kada din kaga tana da tsawo tana daukar manyan motoci da kaya masu dimbin yawa sannan gada tana da bangarori da yawa kowane bangare ya kamata ya cancanta a duba shi a kowane lokaci daidai yake da aka yi shi akwai turakunta na can kasa wanda suke karkashin kasa cikin ruwan da ake cewa fire akwai wanda suke tallabe da ita wanda ake cewa abutment ko kuma santapias su ne geshi kai na gada din sannan akwai hannayen gada sannan akwai deck wanda shi ake bi sama sannan akwai abunda ake aza waɗannan gada samanta da kuma inda ake bi wanda ake ce ma deck to kowane bangare ya samu na kaso to dole ne a gyara shi to wannan abunda ake yi ana dubawa aga kowane bangare yadda aka yi gadan nan tun farko tun asali yana nan ana iya binta ko ba a iya bi ko akwai abunda za a gyara idan ka dubi wannan gada da kyau zaka ga cewa daga saman gada din ka duba kana hangon ruwa to dole ne kaga akwai wani sashi wanda ya samu matsala naga expansion joint dinta ya samu su yan matsaloli wanda dole sai an duba aga za a sake wani karfe ne za a yi walda ne akwai yadda za a sake sa wani suminti duka sai an dubi wannan sannan a yi abun da ake ce ma integrity test wato abun ga jarabawa zan ce ta cancanta a yi magana jarabawa cancanta ya cancanta a dunga bin ta cancanta a dunga binta ko ba ta cancanta ba sai an yi mata su gyara to duka sai an yi wannan abun don a gane kuma ya kamata a dunga wannan daga lokaci zuwa lokaci musamman irin doguwar gada irin wannan da can cikin ruwa da sama a duba a ga haka take domin in ba a wannan za a wayi gari ta dauki dimbin mutane da kaya ta kare sai cikin teku Allah ya kare
wasu mazauna birnin na Lagos da Tuni suka fara kokawa game da halin da suka samu kansu a ciki kamar da waɗannan mutane ke cewa wannan malama ta ce tun misalin karfe 5:30 na fito domin samun bus da zai kai ni gurin da za ni amma har yanzu ban samu ba duk wanda ya zo sai ka ji suna kiran naira 1,000 ko kuma naira 700 akan fasinja guda kacal wannan malami ma ya
ce few buses coming and most of the bus are here trying to extort the commuters imagine a bus or all the buses coming and they are saying they are going to Adeniji 1,000 naira per person
ka duba ka gani wani motocin da ke fitowa za su Adeniji kowanne sai ka ji yana cewa a biya shi 1,000 akan fasinja guda sanarwar da gwamnatin jihar ta Lagos ta fitar ta ce za a bude shi ne a ranar Litinin din nan abinda kuma gwamnatin ke ganin cewa zai taimaka wajen sanin irin gyaran da za a yi wa wannan gada domin kauce duk wani abu na asha da zai iya faruwa a nan gaba babu ne jibrin murya Amurka daga Lagos
to gaida baban gida jibrin yayin da ƴan adawar kasar Mali karkashin jagorancin Sumaila Sisi ke ci gaba da watsi da sakamakon zaben da aka baiwa shugaba wato da ya baiwa shugaba Ibrahim Boubacar Keita damar samun wa'adin mulki na biyu masu fashin baki na ganin idan ba a zauna kan teburin sulhu ba kasar ka iya shiga wani hali kamar yadda za ku ji a hirar da Sulaimuna Barma da Mamman Sani Adamu mai nazarin al'amarin yau da kullum a Niger
to Sumaila Sisi dole ne yayi wannan yunkuri saboda idan ya nuna ya karbi ya rungumi wannan tsarin to kamar zai rage hamzarin duka magoya bayansa to bisa daga bisani kuma akwai zabuka suna fuskanta na jan gaba akwai zabuka na majalisa da kananan hukumomi to in bai wannan zanga zanga ba ya za a yi ya fuskanci wannan zabuka cikin yanayi wanda yake zaton zai ba da damar ya ci gashin kansa dole ne yayi irin wannan to kuma akwai hatsari game da shi saboda tana yiwa al'umma da suke ake zanga zanga da ita wato ta ga kamar ana dari dari ta yi bukatar wucewa tunda dama kasar Mali irin wannan zanga zangogi sun saba kai fadar shugaban kasa inda za a ce ya sabka balle shi ya ce bai yarda da wannan sakamako ba kuma Ibrahim Abubakar Keita ba halartaccen shugaban kasa bane
shin hakan ba zai kara rikitar da al'amura a kasar ta Mali ba idan aka yi lakan da cewa kasa ce da ke fama da tashe-tashen hankula
hakika za ya dagular da harkokin mulki kamar yadda aka samu bayan wannan juyin mulki da aka yi kafin yan tawaye su suka mai arwacin kasa duka wannan yana nuna abubuwan da suke damuwar wato yan siyasa na Mali ba abubuwan da suke muhimmanci bane wato lokacin da mutane suke kokowar mulki ba su dai ba suka ganin mulkin wannan bisa me yake mulkin kasar ba mako ne kadai wato kasar gaba ɗayanta ta zama bata da kwanciyar hankali
tsarin mulkin kasar ta Mali ya tanadi cewa shigar da ƙara gaban kotu akan maganar zabe shine hanya mafi a'ala a maimakon zanga zangar nuna kin amincewa sakamako
to zanga zangogin dai har yanzu ba su taka doka ba saboda tsarin mulki wannan na Mali da na Niger da na Burkina da na Guinea da na Senegal da duka dai tsarin mulki na jamhuriya ta biyar na Faransa to wannan tsarin mulkin ya ba da damar a yi zanga-zanga na cikin amincewa abinda tsarin mulki bai yarda da shi ba a yi amfani da ƙarfi
tattaunawar maman sana'a da muke nan da Sulumun Barma kan halin da ake ciki a siyasar kasar Mali to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:17 na safe ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin mu na gaba
sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji ansar tambayar su Sani Bala Gombe da Aminu Gambo Bauchi kan tsarin gwamnati na mulkiya da jamhuriya da kuma federaliya to idan masu tambayar na saurare ga ansar ku daga bakin jami'i a gidan adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke Abuja kuma musani a harshen Hausa Malam Sani Bala wanda yace
farko dai banki akan jamhuriya ko kuma mulkiya wato monarchy ko tarayya abubuwa ne waɗanda suka shafi siyasar ƙasa wato yadda ake zuba siyasa ko kuma kafa ƙasa ko kuma a tafiyar da siyasar kasa kowace kasa kamar yadda ka sani masaki yake zuba sakarsa ko kuma tela yake zuba ma'auninsa zai mutum yake to haka kowace kasa take tsara yadda za ta kafa irin gwamnatin da za ta tafi da shi to da farko dai kalmar ita wato tarayya ita ce da turanci muka sani ake kira federalism ita kuma kalmar wato jamhuriya ita ce da turanci ake kira wato republic to da farko dai wato ya kamata mu sani cewar a da cancan tele-tele kafin siyasar zamani ta kawo kai a samu kasashe a samu gwamnatoci a zamanance kamar yadda muke da su a yanzu in ka za ka iya tunawa sarauta ake yi tsarin sarauta ake a duk inda ka je sarki shi ne shugaban kasa shi ne prime minister shi ne kowa ma abinda ya ba da iko ko izini a yi shi za a yi abinda ya ce kada a yi ba za a yi ba to wannan dan dogon tarihi ne amma a takaice dai za mu gabatar da shi tafiya ta tafi kasashe suka zo lokacin da kasar girka suka fara tasowa da tsarin demokradiyya kai ya fara wayewa aka zo kuma har wasu kasashe irin su Faransa suka dauka su kasashen Turai da makamantansu sai ya zamanto aka fara tunanin akwai bukatar a raba sarakuna da mulki gaba dayansa ko kuma kada ranka da hannu to ana nan akan haka sai sarakuna suka fara dan rasa mulkin su karfin ikon su ko karfin tasirin su da amintaci da jama'a ana nan sai kasashe suka samu kansu cikin wato wani yanayi irin da abin da ake kira juyin juya hali misali a kasar Faransa kasa ce da muka santa da tsarin sarauta amma da juyin juya hali ya zo saboda wani sabani tsakaninsu da sarkinsu sai lokaci guda ta rikice ta koma jamhuriya wannan shi ne misalin da za mu iya ma fara fahimta kenan to lokacin da sarakunan Ingila suka ga waccan wuta ta kunno kai a kasar Faransa kuma kasashen Turai a hankali suna dosana mutane na neman karbe mulki daga hannun sarakuna sai sarakunan Ingila suka yi sulhu da manyan gari aka suka kadan sarayar da mulkin su ga wakilan jama'a wato kuma waɗansu mutane da ake mutunta su to da haka aka samu tsari iri yau ka ji an ce wannan ƙasa tarayya ce wannan ƙasa jamhuriya ce to amma bambancin dai anan da yake shine ita tarayya farko shine tsarin siyasar da ƙasa guda ta kunshi tarayya ko gamayyar ƙasashe ko kuma wasu yankuna ko kuma wasu larduna wanda a da suna kowanne yana da cin gashin kansa yana da ɗan wato tasiri na cin gashin kansa idan sun zo sun haɗu sun gane guri ɗaya shine ake kira ta tarayya wato federal anan za ka sami gwamnatin tsakiya wacce suka haɗu gaba ɗayansu suka haifar in ka duba a nan tsarin a nan Najeriya ai da Najeriya ba tarayya ba ce ma mulkin mallaka da yanzu ya haɗa masarautu da suke zaman kansu da al'ummai masu zaman kansu a nan arewa ga daular Sokoto daular Usmaniya ga Kanan Borno a gabas ga daular Benin Empire ko a can a kudanci sannan kuma ga ɗaiɗaikun waɗansu al'ummomi da suke zaman kansu sai su wato sarakunan tura mulkin mallaka suka haɗe mu suka tara mu guri guda aka yi maslaha akan ita ƙasar za ta zama tarayya shi ne wanda bata zama haka ba sai a 1914 aka zo ta zama aka haɗe ta wannan haɗewar shi ba ta zama tarayya wannan ina iya faruwa ana iya samun tarayya ko ƙasashe a bisa raɗin kansu su zo su haɗu ko kuma turawan mulkin su haɗa su su musu kamar yadda mu aka yi mana a nan Najeriya to wannan shine abin da ake nufi da tarayya ƙasashe su haɗu su zo su kafa ƙasa ɗaya mai ƙarfi amma kowace tana da ɗan wani ɗan iko ko ɗan yaya iko yawwa saki da gwamnatin su a tsakiya gwamnatin tsakiya ta lura da harkar tsaro da sauran abubuwa su kuma gwamnatocin jihohi ko kuma lardi ko kuma shiya su ci gaba da lura da sauran abubuwan da suka shafi tafiye da al'umma to ita kuma jamhuriya tana samuwa ita ce aka fi mulkiya wato abin da turanci ake cewa monarchy ka san wasu kasashe ana cewa sarakuna ne suke mulkin su ba shugabannin siyasa ba saboda haka kamar ka ga mu a nan Afirka akwai wasu kasashe da sarakuna ne ƙa da nama to a inda duka samu wannan to aka sun haka shine ake samun jamhuriya inda babu sarki ba sarki bane ba wani mutum ɗaya bane yake mulki ya tattara a hannun waɗanda aka zaɓa aka ba shugabanci al'amarin mutane to wannan ake kira jamhuriya wato republic wato shine Malam Sa'adu Zungur a waƙa sai yake cewa to ma'anar jamhuriya babu sarki babu sarauniya sai oda ake jamhuriya wato babu cewa wannan sarkin gari kaza sune suke mulki kaga a nan mu Najeriya idan aka ce ba za a yi jamhuriya ba muna da sarautu daban-daban da suka haɗu cikin Najeriya to sarautar wata ƙasa za a bi a shugabanci ƙasar yawwa a ƙaramin namu misali dan nan haka sai aka ce to Najeriya ta zama jamhuriya a 1963 wato da sannan dai a zikiwe aka zaɓe shi ya zama shine wato shugaban ƙasar Najeriya a lokacin da ta zama jamhuriya wato a taƙaice jamhuriya shine tsarin shugabancin da ba sarki ba ba sarauniya ba
haka
yawa ba kuma mulki na kama kariya ba mulkin mutum daya
bayanin da kai ya sa na tuna da lokacin da yan kudi ke korafin cewa ba a federaliya ko tarayya ta gaskiya a Najeriya a ba su cin gashin kansu ganin cewa suna da arzikin man fetur wato kenan dai kamar yadda kai bayani tarayya din nan zai bada yankuna cin gashin kai
yawa to wannan muhimmiyar tambaya ce wato ai bana jiran abin da zaka gane a nan ai shi kansa tsarin federaliya din wato na tarayya shi kuma tarayya ya da tunda an ce tarayya ne haduwa ake yi ka zo na zo mu haɗu mu mallaki wani abu ko mu kafa wani abu yau shi za ka samu kafin a haɗa hancin tarayyar za ka samu akwai ƙa'idoji a rubuce ko ba haka ba yana ɗaya daga cikin ginshiƙan ma samun kowace irin federaliya a duniya zamanto akwai rubutaccen tsarin mulki akwai rubutaccen tsari
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin yanzu abu da don Malam Sani Bala da injiniyan mu da wanda ya hada mana sautin ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa sai makon gobe
to madalla a gaida Ibrahim Kalma Si yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin sakon da kuke turo mana ta hanyar email to sakonmu na farko a yau cewa ina kira gwamnatin jihar mu ta Kaduna da ta yi wa jama'ar da ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa wani tanadi na musamman da zai rage musu wahalhalun da za su fuskanta sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rajo da ke cewa shin wai ina aka kwana ne game da batun gyaran wutar lantarkin mu na karamar hukumar Rajo an ce mana ga sallah za mu ga wuta sai kuma gashi sallar ta zo ta wuce babu wuta babu labarinta hakika tsawon watanni uku da muka dauka babu wuta a Rajo yayin matukar mayar mana da hannun agoba baya a fannoni da dama da fatan shugabanninmu za su yi wani abu da akai cikin gaggawa sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa salam BOA ina kira ga yan adawar kasar Malin da na Zimbabwe da cewa su hada kai da yan takarar da suka wato lashe zabe domin ta da jijiyar wuya ba zai taba haifarwa da kasashen ka mai ido ba to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
a ƙasar Amurka ana fadin cewa babu wanda yafi ƙarfin doka ko da kuwa shugaban ƙasa ne to ko menene zai faru da shugaban ƙasa idan aka same shi da aikata laifi wannan ita ce tambayar da ake ciki a wannan mako biyo bayan amincewa da aikata laifi na take dokan kuɗi na yaƙin neman zaɓe da tsohon lauyan shugaba Donald Trump mai suna Michael Cohen yayi wanda ya ce ya aikata hakan ne da umurnin dan takara na wancan lokacin a wurin wani taron gangami a jihar Virginia ta yamma a ranar Laraba Trump yayi wannan watsi da wannan batun na matsalolin shari'a da ka'ida zai iya fadawa a ciki yaran da malaman cocin katolika suka yi lalata da su sun kira ga Papa Roman Francis da ya dauki kwakwaran mataki akan waɗannan miyagun malamai yayin da yake ziyara a ƙasar Ireland Papa Roman ya isa birnin Dublin da yau safiyar yau Asabar ne domin fara ziyara bayan kusan shekaru 40 wani Papa Roman bai kai ziyara ba a ƙasar ta Ireland aƙalla an kashe mutane biyu wasu guda hudu kuma sun jikata bayan wata fashewa a wani wato kunar bakin wake da ya ta wato da aka yi a ofishin hukumar zabe a birnin Jalalabad da ke arewa maso gabashin Afghanistan a cewar jami'ai a yau Asabar jama'an sun ce fashewar ta faru ne yayin da maharin ya tunkaro taron jama'a masu zanga-zanga a kusa da ofishin hukumar zaben
to madalla a gaishe ka masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin suke hada shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsiya madaurin ki daya yanzu a madadin
baba yako baki
da ya tana gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin kuma nake cewa sai mun sake dawo da karfe 9:30 na dare a gwan Najeriya da Niger karfe 8:30 a gwan Ghana assalamu alaikum
Ready to survive the air.
VOA Afrique, dites-le à un ami.